Sashin Hausa na Murya Amurka ke magana akan mitoci 6049 da kuma 25. Masu sauraron mu a jamhuriyar Niger kuma za su iya kama mu kai tsaye a gidajen rediyon VOA Africa dake kan mita 102.5 zangon FM. Sai radio amfani da Sarauniya da Fara'a da FM Nomad da Dalal FM. Ga waɗanda ke gane kuwa kuna iya sauraron mu kan Alfa Radio dake Kumasi. Har ila yau kwa iya kama mu ta hanyar sadarwar internet akan voahausa.com ko kuma sashin hausa.com. Jama'a masu sauraron mu assalamu alaikum, Nazir Ahmad Hausawa ne tare da sauran abokan aiki ke muku fatan an tashi lafiya. A cikin shirin namu da yanzu za ku je mu dauke da shirin a bari ya huce, amma da farko ga labaran duniya.
To jama'a assalamu alaikum, sunana Mahmud Lalo. Shugaban Amurka Donald Trump ya gana da wani babban janar ɗin sojin ƙasar Koreya ta Arewa ofishinsa har na tsawon minti 80, wanda shine mutum na biyu a jerin masu ƙarfin fada a jiya a ƙasar ta Koreya ta Arewa. Bayan ganawar wacce suka yi a jiya Juma'a, shugaba Trump ya faɗa mana ma labarai a fadar White House cewa an maido da taron kolin da za su yi da takwarar aikinsa Kim Jong-un a ranar 12 ga wannan watan na Yuni a Singapore. Gabanin hakan, sakataren harkokin wajen Amurka Mike Pompeo ya jaddada muhimmancin wannan zama da za a yi.
The proposed summit offers a historic opening for President Trump and Chairman Kim to boldly lead the United States.
Yace wannan zama da za aka tsara zai baiwa shugaba Trump da Kim damar kafa tarihi ta yadda za su jagoranci Amurka da Koreya ta Arewa wajen bude wani sabon babi na zaman lafiya da tsaro mai dorewa. Sai dai Trump ya kore dimbin tsammanin da mutane suka dora akan taron na farko, yana mai cewa ganawar za ta zama kamar share fage ce kawai, saboda haka akwai yiwuwar a tsara wasu taruka a nan gaba waɗanda za su nemi Pyongyang ta yi watsi da makamanta na nukiliya, batun da Trump ɗin ya ce sai ƙasar ta yi watsi da shi kafin a ɗage mata takunkumin da aka saka mata. Amurka ta faɗaɗa shirinta na saka kuɗaɗen haraji da kashi 25 kan kayayyakin ƙarafuna, sanan da kashi 10 kan kayayyakin dalma da ake shiga da su ƙasar daga nahiyar Turai da Canada da Mexico. Lamarin da ya ƙara rura wutar tada jijiyar wuya da ake ta fuskar kasuwancin duniya. Haka zalika Amurkan ta yi wajewa da ƙasashen Koreya ta Kudu da Argentina da Australia da Brazil kan adadin kayan da za su riƙa shiga da su ƙasar a maimakon a saka kuɗaɗen haraji. Sai dai ƙungiyar ƙasashen tarayyar Turai da kasance ƙawa ga Amurkan ta yi maza-maza ta soki wannan mataki da Amurkan ta ɗauka.
This is very unfortunate. It is unfortunate because it will
Cecilia Mostrom, commissioner a kungiyar ta EU kenan, take cewa wannan abin takeici ne saboda matakin zai haifar da illa ga fannin sarrafa karafunan mu da dalma. Hujjar da Amurka ta bayar sam ba madogara bace. Shugaba Trump ya sha fadin cewa matakin saka harajin ya zama dole domin akwai buƙatar a kare ayyuka da kamfanonin Amurkawa. Yana mai cewa zamanin kwarar Amurka a harkokin kasuwancin duniya ya wuce, kamar yadda ya faɗa a wani martani da ya mayarwa ƙasar Canada wacce ita ma lamarin ya shafa. Nan da makonni masu suwa ana sa ran za a daƙile sabuwar ɓarkewar cutar Ebola da ta auku a cewar ƙwararrun hukumar lafiya ta duniya WHO da kuma na ƙungiyar likitocin ƙasa da ƙasa na Medicine Sans Frontiere. Sai dai a wata hira da ƙwararrun suka yi da Murya Amurka a wannan makon, sun ce duk da haka akwai sauran jan aiki a gaba, yayin da ɗaruruwan ma'aikatan kiwon lafiya na gida da waje ke ƙoƙarin yaƙi da cutar ta Ebola a Jamhuriyar Demokuraɗiyyar Congo. Amma wata alama da ke nuna haske kan lamarin a cewar Dr. Hilda de Klerk ita ce an gano asalin wuraren da ɓarkewar cutar ta samu asali a ƙasar ta Congo. A baya dai an yi fargabar yaɗuwar cutar zuwa sassan yammacin Afirka, kamar yadda aka gani a tsakanin shekarun 2014 da 2016, inda mutane sama da 11,000 suka mutu a ƙasashen Guinea, Liberia da Saliyo, wanda shi ne lamari mafi muni da mutane suka halaka sanadiyar cutar tun da aka gano ta. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashin Hausa na Muryar Amurka a birnin Washington DC. Amurka ta yi nasarar tare wani kuduri a kwamitin tsaro na Majalisar Ɗinkin Duniya wanda ke neman a sama wa Falasɗina fararen hula kariya, yayin da ita ma Amurkan ta yi rashin nasarar cimma wani kuduri na daban wanda ya nemi a ɗora lakin tashin hankalin da ya auku a kwanan nan akan Falasɗinawa 'yan ƙungiyar Hamas. A ƙuri'ar da aka jefa a jiya Juma'a, an mayar da Amurkan saniyar ware wacce ita kaɗai ta jefa kanta ƙuri'a, sai Bolivia da Kuwait da Rasha da suka nuna adawa da ƙudurin, yayin da sauran mambobin kwamitin 11 suka ƙaurace wa kaɗa ƙuri'ar. Kudurin da Kuwait ta gabatar da neman a samu wa Palestina fararen hula kariya ya samu wadatattun ƙuri'un samun nasara. Sai dai Amurka ta hau kujerar naki lamarin da ya sa kudurin bai yi tasiri ba. Wannan dai shine karo na biyu da Amurka ta yi amfani da ƙarfin kujerarta a kwamitin tsaron na dakile wani kuduri da take ganin ka iya zama barazana ga Isra'ila. Na farko shine a watan Disambar bara inda ta kujerar naki kan batun neman a sa gwamnatin Trump ta janye ayyana birnin Urdun sai a matsayin babban birnin Isra'ila. Hukumomi a Venezuela sun ce an saki wasu masu fafutukar siyasa daga gidan yari waɗanda aka same su da laifin shiga zanga-zangar adawa da gwamnati. Jami'an gwamnati sun ce daga cikin waɗanda aka saka har da wani tsohon magajin garin birnin Cristobal. Sannan ministan yaɗa labaran ƙasar ya ce ana kan tantance wasu mutane daban. Ƙarshen labaran duniyar kenan daga nan sashin Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC.
To labaran duniya kenan kuka saurara daga nan sashin Hausa na murya Amurka a nan birnin Washington DC. Yanzu kuma ga shirin a bari ya huce.
Assalamu alaikum, barkamu da sake haduwa wani sabon shirin na
a bari ya huce,
wanda masu iya magana ke cewa shike kawo da rabon wani. Tuma sauraro assalamu alaikum barkanku da sake haduwa a wannan safiya ta Asabar 2 ga watan Yuni shekarar 2018. Daula Salim barka da warhaka.
Barka da warhaka Alhaji Usman.
Ya daga yau kaman da dan karfi karfinki. Ba kaman wancan satin ba.
Wannan fasatin ne aka shiga 10 na wuya.
Eh, to haka ne. To kafin an kusa shiga kuma na dokin sallah ko?
To maybe na fara dokin sallah ne.
Eh, to kila ke kin fara tun yanzu kenan. To zan bar ki fara karanto mana gaishe-gaishen da ke haninki kafin ni ma in fantsama cikin wurin.
To yo ladies first ne kenan.
Haka yake.
To jama'a fatan alherin mu na abari ya huce zuwa ga Nuruddin Shaibu tare da Anas Lurwani Runka. Sai gaisuwar fatan alherin abari ya huce zuwa ga Faiza Haruna Karaye tare da Alhaji Sani Katsina da kuma Usman na Lawan Jabu. Allah sa na faɗa wannan sunan daidai.
Amin.
Fatan alherin gaisuwar abari ya huce zuwa ga Bukari Said tare da Ibrahim Muhammad. Gaisuwar fatan alherin abari ya huce zuwa ga Awal Dalibi tare da baban gida Adamu Bayan Fada da baba Gana Alhaji Dabuwa Guru tare da Faisal Madu. Gaisuwar fatan alherin abari ya huce zuwa ga Mansur Yusuf da Maturu tare da Umar Sambo. Gaisuwar fatan alherin abari ya huce zuwa ga Mustapha Ibrahim dan Malinfashi tare da Ishaq M Sani. Gaisuwar fatan alherin abari ya huce zuwa ga Siraja dan Maituwo tare da Umar Sale da Sama'ila Habib Habib. Gaisuwar fatan alherin mu na dandalan abari ya huce zuwa ga Yunus Kabu tare da Salisu Haruna Kari. Sai kuma gaisuwar fatan alherin zuwa ga Awwal Usman tare da Rabi'u Kewaika tare da Abdullahi Hamza Kalanjini. Allah sa na faɗi wannan sunan daidai. Fatan alherin abari ya huce zuwa ga Abba Musa tare da Kabir Dauda. Gaisuwar fatan alherin mu na abari ya huce zuwa ga Muhammad Awal Musa tare da Muktar Yusuf Muhammad S Fulani Kwarbe.
Daula duba da mai ganin da yaddada dai na san ana azumi. Duba ke din nan, ke ga me ya fara.
Kwar.
Yawa.
To gaisuwar fatan alherin abari ya huce zuwa ga Muhammad S Fulani Kwarbe. Ai yanzu dai na faɗa daidai ko?
Kwarbe Zariya ne.
Zariya ne ko?
To waje zuwa.
Zagawa
kenan.
Gaisuwar fatan alherin abari ya huce zuwa ga Anas Yarima Adam tare da Umar Karidjo da kuma Dini Gesu. Fatan alherin abari ya huce zuwa ga Dalla da Audu tare da Maman Fatima. Muna mika fatan alherin mu daga wannan dandalin na abari ya huce zuwa ga Haruna Baba. Sai daga ƙarshe sunayen da ke hannuna fatan alherin mu zuwa ga Kamilu Usman Yakubu da kuma Muhammad Abdulhamid Gombe tare da Hassan Abba Katsalle Azari Ibrahim Tanko tare da Jarim Salim. To wannan sunan baba na yake da
shi ne ai.
Eh da Abdul Aziz Umar da kuma Yusuf Ibrahim. To muna fatan duk kun tashi cikin koshin lafiya cikin wannan safiyan Asabar din. To Usman gare ka.
To barin shiga ga ni ma dai zan je inda kika fito din ne na shafi mu na bari ya huce na majalisar Facebook din. Inda zan fara da sakon gaisuwar fatan alherin abari ya huce zuwa ga Muhammadu Garba Musa da Mas'ud Ibrahim sai Abubakar Iyabanu da kuma Garba Birniwa sai Yusuf Ahmad da kuma Usman Kamal da Iliya Adamu da sarfata alherin abari ya huce zuwa ga Babangida Bangis da kuma Mubarak Abubakar Aliru da Uzairu Mizin Mairabo da kuma Aliyu Suleiman Usman sai kuma Hajiya Habiba Abdurrahman sai Lamarani Haruna da Aliyu Yusuf Yusuf sai kuma wani sunan mai kama da haka din shi kuma Aliyu Suleiman Yusuf da kuma gaisuwar fatan alherin abari ya huce zuwa ga Adam Yusuf da kuma Ibrahim Liti sai Abdullahi Aminu da kuma Shamsu Adams sai gaisuwar fatan alherin abari ya huce zuwa ga Ahmad Muhammad Jatau da kuma Abbas Iliyasu sai Muhammad Sadiqu Abubakar gaisuwar fatan alherin abari ya huce zuwa ga Abati Adamu Giyade da kuma Anas Isa Sale da Ismail Muhammad sai Muhammad Sanusi Waje Bakabe sai Musa Usman da kuma Musa Adamu sai ga sufata alherin abari ya huce zuwa ga Yusuf Sani da Isa Anas gaisuwar fatan alherin abari ya huce ta takarda ƙarshe dake hannu shine na Kabiru Idris Muhammad da kuma Aliyu Liman Zaga da Shaibu Guda da kuma Abubakar Sadiq sai Ibrahim Rabi'u da kuma Muhammad Awal Abubakar sai Yusuf Makarfi da fatan na cikin koshin lafiya kuma sun ji
to amin
gifted and safi Ramadan Mubarak holy record Ramadan Mubarak ni kulli muslim shalom.
Allah ya kawo mu fa tunda mun dan shakata sai kuma shiga mu
dan Allah ya kawo mu lokaci ya kawo
mu dan yi labari
yo wani aka aika mana
akwai wanda aka aika kin san in masu saurare suka fara binki labari ko sai kin gaji da basu labari
ai kuma mu dinga jin nasu ai
to
kuma mu ta jin nasu ai dama muka basu su aika mana mu ji nasu mu ma
to bari in je ga cikin labaran da kwanaki aka aika mana na Babu Sumaila na wannan wanda ya zo yace shine mara rayuwa na din nan da ya dawo daga lahira
daga lahira
to shine wannan ma labarin nashi ne duk tare kusan yanku da wancan shine kuma wanda ya bamu na baflatin nan da ya ruga rugu ya shiga fareci
dan jama'a idan kuna sauraron mu da Allah ku ci gaba da aika mana da labari ku ci gaba da aika mana akai
idan ana son a aika mana kar a manta muna da email din mu da suka saba aika mana sakonnin gaishe kuma sakonnin da suke aika mana
na ra'ayoyinku da kuke aika mana
kan shi za ku iya aika amma in mutum zai rubuta zai iya sakawa zuwa ga Abari Yahuci a sama
san cewa na Abari Yahuci
hankalin mu zai kai kai haka yake sai da kin ga email din irin wayannan to furunto mana su muke da Hausa Turanci furunto mana su
za mana printing din
su da kin printing din su mu kuma in Allah so zamu karanto saboda kin san lokacin ka gansu sai su wuce in baka lura ba wasu sai su zo su hau kai ba za ka ga na baya ba saboda abin da yawa to labarin da shi Babu Sumaila ya kuma na cikin wayancan shine wai wani irin limaman ne masu wa'azi kin san akan wa'azi irin wa'azi zafi din nan ne tashi to kin san harkar ne tsaro a Najeriya tana dirka ci abin da ke ci mana to a ƙarya da kullum muke fatan Allah ubangiji
ya kawo mana ƙarshen ta
na maganan ta'addanci da makamantan su to wai wannan liman ne tashi yana gargadi ga mutane cewa Allah ya kawo ƙarshen maganan ta'addanci musamman bangaren wannan Boko Haram da suke ta kakkashe jama'a da sauransu saboda haka kaza kaza addu'a malami labi daya bayan daya shikenan yana cikin addu'a to sai wani matashi shi kuma sai ya tashi tsaye daga lafiya jikin shi kai mai wazi ka dura shi kamar bindiga ce fa a gefen rigar nan
to fa
kaga kuma ya tsaya na kallon ka sai ya zace ya fusata ne sai ya to wannan aran shi to wannan ko member ne daga cikin su ne ya ce wa mutanen da ke zaune suna jin waje ya ce jama'a kun ga ina ta surutu ko kun ga ina ta surutu ne
wa daga ya mai da surutu yake da
kun ga ina ta surutu kana ta surutu ce lai shayi yayi dai
babban magana ce Allah ya bada tsari to limami da san ran shi ai an saka ta baki kanka
eh kin san dabi'ar dan adam ce tsoro ko kai wane ne tsoro sunan shi
ai ba ma tsoro ko kai wane ne kaga bindiga dole ka tsora ta kar azana bindiga ba abun wasa ba
to to eh sannan din yanda ka kai da san kai jarinta ai zaka so ka kai labari
to shine fa
eh da ji da rike kai wallahi labari da
labari da gaskiya ban ga laifin limami ba
to to daula bayan wannan din labarin da na baki akwai wani na shafin Instagram ne amma Instagram ina ne wani ne ya turo min labarin yake cewa bari ya turo min inji shine na ji na dinka kyalkyale dariya bari ki ji abin da ya faru dai wannan karan
to jama'a ku yi sauraro
baba alamu na shi jarabawa
to ilo na nawa kai
baba na ina uku
na me ataka bangi za sai ba
na uku na cece mu 120
hande in boni lalashewa ya same ka ilo yanzu ashe kai na uku wancan shekaru kana daukan na 57 yanzu dan lalashewa yanzu ashe na uku kai wallahi kashi uba wannan gaji
kai ya sani ka tau wannan wasu
number plate ne
eh wasu masu zauren
ne ana shi tunanin ya dauka idan akai da 100 da wani abu shine an yi kokari bai san cewa akai na kasa ba shine kokarin kenan
eh a wato wasu masu shirya irin wasannin bandariya din nan ne suka shirya wannan na ce to bari mu dan shiga shagon ZB mu dan kwaso abin dariya
ka bai ko mun sai
ai shi ne ai
wallahi kuna ganin kullun ku ake soka ku dinga dan aiko bana da labaran bare bari da sauran labarai ko na wannan yare ma da na wanne ne duka
a to yalla ji kauta to yanzu kan dole mu tattare na mai namu sai mu cewa
mun bari a cigaba da shakatawa
mu kuma mu kwana lafiya
to jama'a nan muka kawo karshen wannan shirin na wannan mako sai kuma wani mako idan Allah ya kai mu
haka yake daula
za mu sake kawo muku wasu sababbin shirin da labarai masu kayatarwa da gaishe
wannan haka yake sai mu ce Allah ya kai mu lafiya
a madadin ni Daula Salim tare da
Usman Ahmad Kabara
daga nan Brandon Washington muke cewa a sha ruwa lafiya
haka
a tsaya ga Annabi Muhammad a tsaya ga Annabi Muhammad a tsaya ga Annabi Muhammad Muhammad.
haji rike shi ka kauce wazanani mu ga ramu annabi Muhammad man tsaya ga annabi Muhammad fa do ga ramu annabi Muhammad sai dai rike annabi azayi shine ayawai tsaya wanzuke da a gare shi babu jinkiri in kai haka karya Muhammad man tsaya ga annabi Muhammad abinda yake ayi arriki abinda ya hane mu bin saki sunnar sa mukama burrike yin haka shine san sa Muhammad man tsaya ga annabi Muhammad abinda yake ayi arriki abinda ya hane mu bin saki sunnar sa mukama burrike yin haka shine san Muhammad man tsaya ga annabi sai garya dumu daine asharan ci dumu daine idi araban da karmurin kai lokaci na sallahu barku man tsaya ga annabi Muhammad wanda tur Allah yayi mazinciya ya ci da marayu a duniya dan yayi haka ya samu lafiya sai tsaya ga annabi Muhammad man tsaya ga annabi in mulki Allah ya baka shi kai adalci ga wanda bai da shi karkabar talaka ya dinga yin fushi karkan kwashe haƙi kai yau man tsaya ga annabi Muhammad in kai malam ne mai ilimi sai ka bayyana mana da ilimi karkaboye haƙi na ilimi ka ka suke Muhammad man tsaya ga annabi Muhammad malamai ku tsaya ku ji ina kira in kun zo yin wa'azi hajjara ku bar sukar juna da kira in kun aka gurje Muhammad man tsaya ga annabi Muhammad masu yin izala duk namu ne su ma masoyan annabin mu ne
to madalla da haka muka kawo karshen shirin namu na yanzu sai kuma can an jima da hantsi zamu dawo da wani sabon shirin in Allah ya yarda inda za ku ji mu dauke da shirin karamin sani yanzu a madadin sauran abokan aiki a nan sashin Hausa na murya Amurka ni Nazir Ahmad Hausawa ke cewa a huta lafiya
wallahi idan ka kirka yau haka ka bi sarrai har ta kai da hallaka baka ba ganin nabiyyu mai maka baka cikin masoya Muhammad man tsaya ga annabi Muhammad ya lani nan nake san ku tsaya mai waka ta cike da kafiya sha ta yayo ta babu kafiya Allah samu ga annabi Muhammad man tsaya ga Muhammad man tsaya ga annabi Muhammad man tsaya ga annabi Muhammad